tashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan dare, ta da fatar masu azumi an sha ruwa lafiya. Wanda mu kuma yanzu haka agogon mu ke cewa karfe 4:30 na marece a nan gundumar Colombia. Wannan rana ta Alhamis 22 ga watan Afrilu shekara ta 2021, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Maryam Dauda. Muka sake dawo muku a cikin shirin. Muna dauke da rahoto akan halin da wasu ɗan arewa mazauna kudancin Najeriya suke ciki. Bayan nan muna dauke da rahoto akan illoli da alfanu da kafafen sada zumunta na yanar gizo kan haifar a wannan karni na 21. Kamar kowace rana irin ta yau, muna tafe da rahoton mu na musamman daga jahohin arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata na Ramadan. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga wannan sai mun saurari cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Ministan harkokin wajen Faransa na kare matakin darewa kan karagan mulki da majalisar rikon kwariya ta sojoji ta yi a kasar Chadi. A yau Alhamis, a wata hira da aka yi da shi a talabijin, Jean-Yves Le Drian ya faɗi cewa yanayin da ake ciki ne yasa yake da mahimmanci sojojin Chadi su wargaza majalisar dokokin kasar su kafa gwamnatin haɗin gwiwa ta tsawon wata 18 biyo bayan mutuwar shugaba Idris Deby a wannan makon. Kakakin majalisar dokokin kasar ya kamata ya zama shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin Chadi, amma shugaban majalisar Haroun Kabadi ya fitar da wata sanarwa inda ya ce ya amince da majalisar mulkin rukon duba da yanayin sojoji da tsaro da kuma siyasa. Le Drian ya ce matsayar Kabadi ta halasta karbar mulkin da sojojin suka yi. Kwamitin mulkin sojojin ya ba da sunan dan marigayi Deby, General Muhammad Idris Deby Itno, dan shekara 37 a matsayin shugaban rukuwa a kasar da ke tsakiyar Afirka. A wani lamarin daban kuma, ministan harkokin wajen Faransa Jean-Yves Le Drian ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban Russia Vladimir Putin zai fuskanci takunkumi idan har ba dukkan 'yan adawar kasar Alexei Navalny ya mutu. Da yake magana da gidan talabijin din France 2, Le Drian ya ce za mu sanya takunkumin da ya dace kuma alhakin na kan Mr. Putin da hukumomin Russia. Ya kara da cewa ina fata ba za mu kai ga wannan matakin ba. Shi ma mai bada shawara kan harkokin tsaro a Amurka, Mike Sullivan, ya yi makamantan waɗannan kalaman a talabijin din CNN ranar Lahadin da ta gabata, inda ya gargaɗin za a samu sakamakon da bai bayyana ba idan har Navalny ya mutu. A watan Janairu ne aka kama Navalny bayan da ya koma Rasha daga Jamus, inda ya kwashe wata 5 yana jinyar gubar da aka sanya masa. Navalny ya dora alhakin harin da aka kai mashi akan gwamnatin Rasha yayin da jami'an Rasha suka musanta zargin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar India ta bada rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata kasa ta taba samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, kasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cutar a rana guda ranar 2 ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins. Kasar India, wadda ita ce ta biyu mafi yawan al'umma a duniya, na fama da annobar zagaye na biyu. Lamarin da ya sa tsarin kiwon lafiyar kasar jin jiki, yayin da asibitoci suka kusan cika da marasa lafiya suke kuma fuskantar karancin iskar oxygen da ke taimakawa wajen numfashi. Karancin iskar ya yi tsananin da ya sa wata babbar kotu a New Delhi, babban birnin kasar, neman gwamnatin kasar ta bada umarni a karkatar da akalar iskar oxygen daga masana'antu zuwa asibitoci. Ministan sufurin kasar Masar ya kori wani babban jami'in hukumar jiragen kasa na kasar biyo bayan hadarin jiragen kasa guda uku da suka faru kasa da wata guda, lamarin da yayi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 40, wasu sama da 350 kuma suka jakkata. Korar Ashraf Raslan na zaman wani bangaren yunkurin yin garan bawul ga tsarin shugabancin hukumar jiragen kasa a daidai lokacin da jama'ar kasar ke kokawa game da yawan hadarin jiragen kasa da ake samu. Raslan, wanda shine shugabancin hukumar tun daga watan Yulin shekarar 2018, amma ya gurbinsa da Mustafa Abu Al-Makram, a cewar ministan sufurin kasar Kamal Al-Waziri a wata sanarwa.
Gaida Maryam Dauda da ta karanto mana cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Da wannan kuma muka zo ga taskar rahotanni. A daidai lokacin da ake ci gaba da kasancewa cikin zillimin rashin tsaro a kudu maso gabashin Najeriya, mahukunta sun tura ƙarin dakarun tsaro a jihohin Imo da Ebonyi don ba da kariya ga 'yan arewa mazauna yankin, biyo bayan wasu har-hare da aka kai a 'yan makonnin nan waɗanda suka tada hankalin mahukunta. Wakilin muryar Amurka Alfonso Okoro Igwe ya yi komuna da ƙarin bayani na irin halin da ake ciki a yankin.
An tura dakarun tsaro a jihohin Imo da Ebonyi da ke kudu maso gabashin Najeriya domin kare unguwanni mazauna musamman 'yan arewa sakamakon zaman ɗarɗar da ke gudana bayan mummunan hare-haren da wasu 'yan bindiga da makiyaya suka kai a jihohin biyu a makonnin da suka gabata. To ko me wasu 'yan arewa mazauna jihar Imo ke cewa?
Sunana Alhaji Abdullahi Yayin. Bisa abubuwan da ke faruwa a nan ƙasa wanda ya shafi mafi yawanci ɗan arewa mazauna nan kudu maso gabas, gaskiya sai dai godiya domin an tura mana jami'an tsaro wanda suna nan tare da mu a nan wuce mai. Banda 'yan sanda da aka turo, akwai sojoji wanda su 24 hours suna nan suna patrol musamman inda mazauna 'yan arewa suke. Ƙasar nan a yi ƙoƙari duk abin da za a yi a san abubuwan da ke faruwa nan ba abu ne na alheri ba, abu ne wanda zai iya tada kudi ta ɓangarori da yawa. Amma alhamdulillahi wanda matakai na jami'an tsaro wanda shi mai girma gwamnati jihar Imo ya yi da kuma sauran gwamnoni suke ɗaukawa, insha Allah abun zai kawo maslaha tsakanin abubuwan faruwa da kuma abin da yake shafi ainihin 'yan arewa mazauna kudu maso gabashin ƙasar nan.
Sunana Lawali Ibrahim Zai. A cikin gaskiya na zo majama tsaro a nan da area ta mu gaskiya ba wani sai dai fargaba. Wallahi indai amma wasu ne kuna da sojoji a nan, a turo mana sojoji kuma muna da mu ba turo mana su gurgudu kuma dai wallahi dai an amma wasu dai abin da yasa duk nasu da sai da sai da sai da abin da yake ba wanda ya fasi ko ni da tsaya su da kan nan da sai fargaba in wani abu ba wani zai zai.
Alhaji Haladu Ismail shine mai baiwa gwamnatin jihar Ebonyi shawara kan tsaro, kuma ya ce alal hakika al'ummar arewa a wannan jihar na samun tsaro gwargwadon hali.
A gaskiya tun da aka fara zaman tattar kan harin da makiyaya suka kawo da kananan tashin-tashina da ke faruwa ta kananan hukumomi, gwamna ya ba mu tsaro a nan unguwoyinmu na Hausawa, ana kawo 'yan sanda da sojoji an jirge mana insha Allah. Tun da aka fara wannan azumi muna tare da hukuma an jirge mana su a ko'ina, hankalin makwance kamar inda muka saba yi yau da kullum.
Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
To Allah Ubangiji ya kyauta. Matsalar tsaro ba ta tsaya kawai akan hare-hare ko kuma sace-sace da neman kuɗin fansa ba. Ta hada da irin waɗanda ake aiwatarwa a wannan ƙarni na 21 ta amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo, inda wasu kan yi amfani da damar wajen tada zaune tsaye. Masana dai na ƙara jan hankalin jama'a da su farga akan irin bayanai da suke samu a kafafen sada zumunta. Nasiru Adamu El-Hikaya yayi muna nazarin illoli da alfanu da waɗannan kafafe kan haifar a wannan ƙarni da muke ciki.
Kama daga cibiyoyin shiga yanar gizo zuwa wayoyin salula, za ka ga matasa maza da mata na buɗe dandalin nan na mu'amalar zamani, wato Facebook. Ba ma lalle ne masu amfani da dandalin sun san matashi Mark Zuckerberg wanda ya kirkiro shi, kamar dai wannan malamin da na samu yana aika sakonni ta hanyar Facebook.
Ina aiki tare da ita ba tare da ma na san wane ne ya kirkiro ta ba. Ni dai na san ta dai a matsayin kawai social network ne na sada zumunci da abokai kawai.
Tun kashe wata budurwa sun ce suka gu da wasu matasa suka yi a Lagos. Bayan sun yaudare ta ta hanyar tuntuɓa ta Facebook, suka yi mata fyaɗe, suka hallaka ta, ya sanya mata suke ɗari-ɗari da waɗanda suke mu'amala da su a dandalin.
Facebook now has a privacy policy. I only add people that I know in real life.
Akwai tsarin ɓoye suna da muhimman bayanai, in ji masaniyar ilimin yanayi Maryam Ashangu da na samu tana amfani da dandalin. Wacce ta ce a yanzu tana zaɓar waɗanda ta sani ne kawai ta sanya su a jerin abokai. Inda ta nuna Facebook na da matuƙar muhimmanci wajen sada zumunci a tsakanin abokai da musayar hotuna. Yawancin masu hawa dandalin dai kan shiga ta wayar salula ne, yakan kai ga tafka muhawarar siyasa, addini, kai har ma nan Najeriya da farfaɗo da raunin nan na bambancin arewa da kudancin Najeriya. Wani abun damuwa ma shi ne yadda ake yin amfani da dandalin wajen yaɗa jita-jita, inda Sheikh Kabiru Haruna Gombe ya yi martani kan wani hoto da aka yayata na yadda fuskarsa ta jirkice don wasu kalamai da aka ce ya yi kan marigayi mawaƙi Fadar Bege. Sheikh Kabiru dai har naira miliyan 10 ya sa don a kawo hujjar inda ya yi wannan furucin. Da zuwa yanzu dai ba wanda ya ci kuɗin.
Abinda kawai ya bani mamaki shine yadda mutane suka rudu da hoton da aka saka. Alhali hoton da aka saka din yawanci hotuna ne da dama suna nan a cikin internet, suna profile din shafi na Facebook. Iya kawai an dan yi amfani da computer an dan caccanja musu kama ne. Amma hotuna ne da dama sama da shekara 4-5 suna nan a cikin Facebook din, ba wasu hotuna ne da ma aka saka ba. Wanda wannan kadai ya isa ya nuna wa jama'a ƙaryar labarin. To amma na yi mamaki da labarin har ya kama hankali.
Ga dai dandali na sada zumunci da samun bayanai a lokaci guda ko ya zama na yaɗa farfaganda damfara da ƙiyayya. Nasiru Adamu kayan muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta Tsakiya, wanda Zainab Babaji ta haɗa muna.
Tun bayan da cutar corona ta bayyana a ƙarshen shekara ta 2019, muhimman harkokin rayuwar al'ummar duniya da suka hada da kiwon lafiya, al'adu da tattalin arziki suka sauya. Tun daga wancan lokaci ne gwamnatoci da masana suka shiga bincike kan samar da allurar rigakafi da zai taimaka wajen rage kaifin ƙwayar cutar. Najeriya da ke da adadin al'umma miliyan 210,704,747 a alƙalmar Majalisar Ɗinkin Duniya. Kimanin mutane 164,000 ne suka harbu da cutar. Mutane 260,000 suka rasa ransu dalilin cutar ta corona a ƙididdigar hukumar taƙaita yaduwar cututtuka a Najeriya, wato NCDC. Tun kafin zuwa allurar rigakafin corona a Najeriya, hukumomi suka shiga faɗakar da jama'a kan tasirin rigakafin ga lafiyarsu. Kan haka ne kwamitin da ke yaƙi da cutar corona ta tarayya da hukumar kula da lafiya matakin farko ta ƙasa suka shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar Arewa ta Tsakiyar Najeriya, da aka kuma gudanar da shi a garin lafiya a fadan jihar Nasarawa kan muhimmancin rigakafin na corona. Duk da cewa 'yan Najeriya fiye da miliyan 1 sun amince sun yi allurar rigakafin, har yanzu akwai wasu da dama da ke neman ƙarin fahimtarwa.
Sunana Honorable Aliyu Ilele Gayan daga jihar Nasarawa. Ni na yi ma kwamitin ɗin tambaya saboda ƙorafe-ƙorafe da nake ji al'umma suke yi da mafi yawancin mutane maza da mata talakawa, cewa wannan allura na COVID-19 pandemic, cewa idan an yi wannan allura yana ana mata da maza ayyuwa, saboda Amerikawa suna ganin yawan mutane na al'umma 'yan Najeriya yayi yawa, suna so a samu tazara ko kuma a samu rauni na ayyuwa. Mafi yawancin mu kuma muna su ayyuwa so wannan sai ya ba mutane dama ya hana su yi mafi yawancin mutane suna tunanin akwai malaria fever yaya ba mai da hankali akan wayannan cututtuka ba sai wannan COVID-19 din
suna na uwan mada ina lafiya angon TV abinda ina ji mutane na fada suna ce idan an muka baraka kara aihuwa ba ko kuma alluran ina kawai illa to mu dai mun bar ma Allah ko menene domin Allah ya kawo magani ya kawo ciwo kuma gashi da idon mu mun gani amma Buhari amma Osubanjo amma gwamnatin jihar Nasarawa duk tare mutana musu kuma gasu har gobe muna komi da su to saboda haka mu ma in yazo gurin mu zame da ƴaƴana da jikoki na
Farfesa Maryam Aminu dake Jami'ar Ahmadu Bello Azaria ta yi ƙarin haske kan wasu tambayoyin da al'umma ke yi
wallahi ina son ce musu abin da suke ji a social media ba haka bane wallahi akwai coronavirus don mutane da na sani da yawa wallahi sun kamu da shi kuma vaccine din nan da aka kawo wallahi shine zai sa ya tsare mutane da basu samu ba
amma akwai masu ganin wannan alluran rigakafin yana hana haihuwa
a wallahi tallahi akwai aikin da aka yi wanda suka yi vaccine din a cikin trial da suka yi sun added mata 30 a cikin su ba wanda ya samu problem ko akwai guda dai a cikin su wanda ta yi ciki kuma ta haihu ba abin da ya same ta baya hana haihuwa baya hana infertility is very safe
batun daskarewan jini fa
kin san daskarewan jini din nan wasu da suka doki vaccine din sun samu amma insha Allah ba don lindin vaccine din nan ba akwai underlying problem wadansu ma da suke amfani da infertility drugs and those are taking contraceptive
dai wasu daukan tazaran haihuwa magungunan
wasu dama su ba su da lafiya in sun doka sai su samu matsala amma akwai matsalan ba don COVID-19 ba
kenan dai kina ce kowa dai yaje karbi alluran nan
yayi wallahi talla abun da ya samu ke ce kowa zai yi karba in mutane da yawa suka karba zai daina yaduwa a cikin al'umma kuma mutane za su samu protection
shugabannin addinai na da muhimmanci kwarai wajen fadakar da al'umma musamman ma kan wannan allurar rigakafi ta corona Malam Abdullahi Abubakar Lamido wanda ke aiki a Jami'ar Bayero ta Kano yace musulunci ya amince da neman lafiya
rigakafi dai abu ne da musulunci ya yarda da shi Qur'ani yayi magana kan muhimmancin kare lafiya da kare rai da tsare rai daga dukkan abin da zai iya cutar da ita haka kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi magana akan wannan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar cewa ya ku mutane ku nemi magani domin babu wata cuta da Allah ya saukar face sai da ya saukar mata magani in kaga ba a gane maganin ba to ilimi bai iso kai bane to magani kuma a musulunci zai kasu kashi biyu akwai magani da ake yi na tsare cuta daga faruwa akwai kuma magani da ake yi na idan ta faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da cewa ai rigakafi ta hanyar cin dabino ba yana nufin dabino kadai bane za a yi rigakafi da shi duk wani abin da yake halal bisa shari'a ta yarda da shi to za in dai ya tabbata yana yin rigakafi za a yi amfani da shi kuma yadda za a gane haka shine na farko dai kwararru su yi bincike su tabbatar zai yi sannan abu na biyu malaman shari'a su duba su ga abin ya dace da shari'a wanda kuma shine abin da malaman shari'a suka yi a kasashen musulmai na duniya kasar Saudi Arabia kasar Masar kasar United Arab Emirates wato Dubai da sauransu da Indonesia da sauran kasashen musulmi mu ma anan Najeriya wato majalisar koli ta harkar addinin musulunci aka duba aka ga lalle wannan musamman rigakafi din nan babu laifi bai da illa musulmi za su yi amfani da shi
shugaban hukumar jin dadin masu ziyarar kasa mai tsarki ta mabiya addinin Krista Reverend Yakubu Pam ya jaddada muhimmancin yin allurar rigakafi
mun sani cewa Allah tun a masomin duniya yana da kaunan bil adam akan yayi zaman lafiya shine yasa ya tana da ko a cikin itatuna magani a cikin ganye magani har ma a cikin kasa magani a cikin kuma dokoki 10 da aka ba shi annabi Musa doka ta 6 har zuwa 10 yake nuna cewa muyi tarbiyan jikinmu muyi tarbiyan kaimu da yanwanmu Isa almasihu haka ya zo yayi magana yana nuna cewa muyi tafiyan riken jikinmu mu ga yanda zamu rike jikinmu da kyau da sabta da sauransu duka waɗannan suna cikin ayoyin litafi mai sarki so wannan yake nuna cewa wannan alluran rigakafi ba wai bakon abu bane to mai sama amma wune yake ce ba zai yi ba wannan ciwo ya tana cewa in ka gamu da shi zaka yi ka ba matanka da yaranka da kuma makwabcinka to amma kai baka damu ba amma wanda suke tare da kai fa, so wannan ya zama abun lura wanda duka masu addini ko da Krista ko na musulmi mu doka wannan abun. A can kasa mai sarki a nan suka rufe kasansu duka a Israel suka yi wannan alluran rigakafi, to ai mu ba mu fi su ba.
A bangaren gwamnati kuwa, shugaban kwamitin da ke yaki da cutar corona ta kasa kuma sakataren gwamnatin tarayya Mr. Boss Mustafa ya ce alluran rigakafin na da inganci kuma kyauta ce.
Well, let me tell you very soon, you cannot travel the world if you are not vaccinated.
Yace bari in gaya muku gaskiya, ba wanda zai yi tafiya wasu kasashen duniya ba tare da allurar ba, don haka ya dace ku yi allurar rigakafin tun da wuri.
We are battling with two viruses, the COVID-19 and the most deadly virus is the virus of fake news.
Mr. Boss Mustafa yace a yanzu haka muna fama da kwayoyin cututtuka guda biyu, corona da kuma cutar da ke da muni sosai, wato labaran ƙarya. Don haka ne dole a faɗakar da mutane kar su amince da bayanan ƙarya kan cutar, su kuma yi rigakafin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Kuma sai shirinmu na gaba,
wasanni a takaice.
Assalamu alaikum, fatan mu saurare na cikin koshin lafiya. Cikin shirin takaitattun labaran wasannin mu a yau, muna dauke da abubuwa da dama da suka hada har da cacar baka da ta sarki a tsakanin manya-manyan 'yan damben boxing na duniya da suke shirin gwabzawa a tsakanin su nan gaba. Sai dai da farko za ku ji cewa mai horar da club din kwallon na Real Madrid, Zinedine Zidane, ya kafa tarihin zama kocin kungiyar na farko da ya samu nasara akan babban abokiyar hamayyarsu Barcelona har sau uku a jere a yayin wasannin El Clasico da suka fafata. A ranar Asabar 10 ga watan Afrilu, Madrid ta samu nasara akan Barcelona da ci 2-1, nasarar da ta zama karo na uku a jere tun shekarar 1979. Real Madrid dai a yanzu ke matsayi ta biyu a teburin gasar La Liga da maki 66, a yayin da club din Atletico Madrid ke na daya da maki 67, sai kuma club din Barcelona ta uku da maki 65. Hausa hakan ce, a inda wani ya rawa aka bashi kuɗi, wani kan duka zai sha. A yayin da kocin Real Madrid Zinedine Zidane ke samun nasara a gefe guda kuma, Jose Mourinho tsohon kocin Tottenham ta kore shi daga club din. Mourinho dai club din Tottenham ta nada shi ne a matsayin kocinta a ƙarshen shekarar 2019. Wannan ba shi ne na farko ba da club din kwallon kafa ke korar Mourinho, domin ko club din Chelsea da Manchester United sun taɓa korarsa a ranar Litinin 19 ga watan Afrilun 2021. Kungiyar Tottenham ta ba da sanarwar ta fatattaki Jose Mourinho. Kungiyoyin kwallon kafa na Man City da Real Madrid sun bi sahun takwarorinsu na Chelsea da PSG wajen samun gurbi a wasannin gab da na ƙarshe na cin kofin zakarun Turai, a yanda su kai wa Jirod da ƙungiyoyin club na Liverpool da Borussia Dortmund a kararar da su kai. Real Madrid ta yi nasarar fitar da Liverpool bisa rinjayen kwallaye 3-1 a haduwar farko. A karo na biyu kuma an tashi babu wanda ta ci wata, amma da yake tana da rinjayen kwallaye 3-1 da ta zura wa tawagar ta Ingila a haduwar farko, hakan ya bata damar tsallakawa mataki na gaba. A ɗaya ɓangaren kuwa, City ta yi nasarar zurawa Dortmund kwallaye 2-1, wato kutankucin yadda suka tashi a haduwar farko wanda ya bata fifikon maki a kanta. Tun da farko kuwa, Borussia Dortmund ce ta fara zura kwallo a karawar a minti na 39 da fara wasan kafin tafiya hutun rabin lokaci, amma kuma City ta farke bayan samun bugun penalty, kana ta kara kwallo ta biyu a minti 75. A yanzu haka Real Madrid za ta fafata ne da Chelsea, a yayin da Manchester City za ta haɗu da PSG a zagayen cup da na ƙarshe. Yanzu kuma sai fagen dambe, inda cacar baka tsakanin gwanayen damben duniya ajin masu nauyi tsakanin Antonio Joshua 'yan kasar Najeriya ruwa biyu da kuma Tyson Fury. Joshua ya dade yana shirye-shiryewa wannan karawar, wanda idan dunan duniya da kunnuwa suna jiran ji da kuma ganin wannan karo, wanda dukkanin madambatan sun sa hannu kan kudi har na fan din kasar Ingila miliyan 200 a watan jiya, inda Joshua ya shaida Fury cewa babu wurin da zai boye. Shi kuma Fury ya maida masa martani da cewa yana nan zanzan. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Kamu mu kai ga shirinmu na ƙarshe, bar mu kawo muku nasiha albarkacin wannan wata mai albarka.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, sunana Mamman Lawan Sidi Laminu, daga nan birni Karce shi Timari, daga nan da magaram jamhuriyar Niger. To alhamdulillah, azumin watan Ramadana wata ne mai girma, kamar yadda Allah ya faɗe shi a cikin Alƙur'ani mai girma. Alhamdulillah, watan azumi farilla ne, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya farillanta mu shi, mu bayin shi ta hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mu yadda za mu yi shi. To duk wanda Allah ya sa halarci wannan wata na Ramadan yana cikin lahiya, cikin hankalin shi, to ya yi ƙoƙari ya halarci wannan wata, don alkhairin da yake cikin wannan wata Allah kaɗai ya san shi. Kuma wata ne wanda a cikin shekara sau ɗaya ke samun shi. Abin da zan ja hankali a bisa kan matasanmu, gaskiya matasa namu ne yanzu musulmi, kun ɗauki wata ɗabi'a wanda mu dai bamu isko ta ba ana yi ko a galgajiyance, balle a addininmu na musulunci. Yau matasa, wani halayya da kuke ɗauka wanda ba inda za ta kai mu a rayuwa da mu da ku gabaki ɗaya, ya kamata matasanmu ku kama addinin musulunci da gaskiya. Kar sai azumi ya zo ku ɗauki ku ne musulmi kuna sallah kuna azumi, amma da azumi ya huce kuma ya zama to kun watsas, wannan ba daidai ba ne. Jan hankalin da zan muku, ku yi ƙoƙari kowane lokaci ku kama ibada, hal illa masha Allah. Ba sai azumi ya zo a ce kai ne za ka yi sallah, kuma in azumi ya huce ka wasa sallah, wannan bai dace ba gaskiya. A matsayin ku na musulmi, matasa ƴan uwana, Allah dai ya shirye mu, Allah kuma ya ƙara mu imani, Allah ya kiyaye mu, Allah ya amshi ibadar mu, Allah ya amince mana. Assalamu alaikum.
To da haka muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labaran duniya a takaice.
Ministan harkokin wajen Faransa na kara matakin ɗarewa kan karagar mulki da majalisar riƙon ƙwarya ta sojoji ta yi a ƙasar Chadi. A wani lamarin na daban kuma, ministan harkokin wajen na Faransa Jean-Yves Le Drian ya faɗa a yau Alhamis cewa shugaban Rasha Vladimir Putin zai fuskanci takunkumi idan har madugun 'yan adawar kasar Alexei Navalny ya mutu. Kasar India ta ba da rahoton samun mutum 314,835 da suka kamu da COVID-19 a yau Alhamis. Wannan shine adadi mafi yawa a rana guda da wata ƙasa ta taɓa samu a tsawon shekara ɗaya na annobar a faɗin duniya. Idan aka kwatanta da Amurka, ƙasar ta sanar da samun mutum 300,310 da suka kamu da cutar a rana guda ranar 2 ga watan Janairu, a cewar cibiyar samar da bayanan coronavirus ta Johns Hopkins.
Masu sauraro, da haka muka kawo ga ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komai, ya kai mu gobe da safe ƙarfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, ƙarfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji sauran abokan aikin mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, sai wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku kwana lafiya, mu kuma mu sha ruwa lafiya. Peace, salam.